bada gani ne ba yar shilla
kai 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 kai
babu ke na wula
ashe yawa
no no za da shazala
la 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 la
kar ta kice da ni wala Shiny. Kare haki
wasa wasa ne
yau
kuma kauna ne
ke ba ni buri inda sababun kauna ta
sama bari sa sauna ga ni muzanta
zan yi karatun kurma sai ki fahimta
duka bayanin ka sina sana jigata
wayo kai yar shila
kauna ta yi da budala
a so ba zan tambula
imanai hamdala
kuna samu farar kala
La 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 la,
la 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 la,
la la la.